wasanni a takaice.
Nigeria ta sami tikitin shiga gasar kwallon kafar cin kofin duniya ta shekara ta 2018 a kasar Russia, bayan da a yammacin nan na yau ta karbi bakuncin kasar Zambia ta kuma doke ta da ci 1 da nema a birnin Uyo ta jihar Akwa Ibom da ke kudancin Nigeria. Dan wasan gaba na Arsenal Alex Iwobi shine ya jefa kwallon da ta baiwa Nigeria galaba, inda ta kasance kasar Afrika ta farko da ta sami tikitin shiga gasar, duk da yake akwai sauran wasanni daya-daya da ya rage a rukunin. To amma wannan nasarar ta karara ta tsakanin Najeriya da ke saman rukunin da maki 13, ta yadda ba kasar da za ta iya kamata a rukunin na biyu. Wannan ne karo na 6 da Najeriya za ta fafata gasar ta duniya. A ɗaya wasan na rukunin kuma zakarun Afrika, wato kasar Kamaru, ta doke Algeria da ci 2 da nema. To amma kasashen biyu duka sun yi wajiro daga gasar. A gefe ɗaya kuma kasashen Uganda da Ghana sun yi kunnen doki ba wanda ya zura kwallo a karawarsu ta neman shiga gasar cin kofin duniya ta shekara ta 2018 a Kampala. To sai dai sakamakon wasan bai amfani kowace daga cikin kasashen biyu ba, to amma ya amfani kasar Masar, wacce a yanzu take buƙatar yin galaba kadai akan kasar Congo a gobe Lahadi domin samun tabbacin tikitin shiga gasar. Hukumar kwallon kafar duniya, wato FIFA, ta haramta wa kasar Equatorial Guinea fafata gasar kwallon kafa ta cin kofin duniya ta mata ta shekara ta 2019 a kasar Faransa. An kama kasar ta Equatorial Guinea ne da laifin amfani da ƴan wasan da basu cancanta ba har guda 10. Ƴan wasan 10 waɗanda haifaffun kasar Brazil ne, da sun buga wa kasar wasa ta neman shiga wasannin Olympics na shekara ta 2016 a birnin Rio na kasar Brazil. Wannan hukuncin ya zo ne bayan wani haramci da aka yi wa kasar a bara na shiga gasar Olympics ta shekara ta 2020. Haka kuma hukumar ta FIFA ta ce hukumar kwallon kasar tara ta dala 200,000. A kasar Jamus, kungiyar kwallon kafar Bayern Munich ta sake nada tsohon kocin ta Jupp Heynckes a zaman mai horar da ƴan wasan kungiyar, bayan da ta kori Carlo Ancelotti. Ancelotti ya bar kungiyar ne a watan Satumban nan da ya gabata, sa'ad da kungiyar take ta uku a teburin gasar Bundesliga tare da tazarar maki 5 tsakaninta da Borussia Dortmund da ke saman teburin gasar. Murtala Faruk, sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.